أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله إذن الله زم تشغب كراتو cikin darasinmu da muka fara na sunan Abi Dawud da mu shiga cikin littafin ba yau ma da izinin Allah abinda zan mu doka abinda shahi sana'ul ulama alai yaban da malamai suka ma al-Imam Abu Dawud da kuma risala shi wanda muna kyauta zatan mu kare ta risalar da yamma ahlul makkah wanda ita muqaddima ce ana itibarin ta kan muqaddima ce da manhajin shi da abinda ke cikin littafin shi duka shi yayi bayani ita ce muqaddima da aka tambaye shi yayi ga littafin shi abin da ya samu ka zan mu takaita wa muqaddima saboda mu bar shi har zuwa sati mai zawwa a zamanin muhara shi da shi da sunan darimi tare muka fara su sati guda kuma ya zamana an dan ba da lokaci wanda bu samu littafin ba kanin sun same shi dan akwai wanda suka ba da kawo musu ma kenan ba a kawo ba har yanzu aka bari sati mai zawwa an shiga kenan kowa a zamanin littafin a hannun shi abin da zan mu tashi nan yaban da malamai suka ma Al-Imam Abu Dawud Allah mashi rahama Muhammad ibn Ishaq Sagani da Ibrahim Al-Harbi manyan malamai wanda shi ya rasu ta shekara ta 270 bayan hijira shi kuma Ibrahim Al-Harbi ya rasu shekara ta 281 bayan hijira yayin da Al-Imam Abu Dawud ya sannafa littafin shi As-Sunan suka ce ulina li Abi Dawud al-Hadith kama ulina li Dawud al-Hadith an tausasa ma Al-Imam Abu Dawud hadisi kamar yadda aka tausasa ma Annabi Dawud a ƙarihi dalibin shi Allah ibn Abdul Samad yake cewa kana Abu Dawud min fasani hadha sha'an Abu Dawud yana da cikin manyan da wakai na sukuwa cikin wannan sha'ani yana nihin hadisi Musa ibn Haruna al-Hafiz babban malamin hadisi yake cewa khuliqa Abu Dawud fi dunya lil hadisi wa fil akhirati lil janna ma ra'aytu afdala minhu yake cewa a duniya an halarci Abu Dawud dan hadisi lahira kuma dan aljanna yace ban taba ganin kwatankwacin Abu Dawud ba Abu Bakar al-Khallal al-Faqih yake cewa Abu Sulaiman ibn al-Ashas Sijistani al-Imam al-Muqaddam fi zamanihi shugaba abun gabatarwa a zamanin shi mutunan da babu wanda ya wuce gaban shi wajen ilimin hadisi wanda mubassir yi bi mawadhihi kuma yana da gani da basira cikin ilimin hadisi daya daga cikin manyan malamin zamanin shi gawar uga gudun duniya Ahmad ibn Muhammad al-Harawi yake cewa a cikin littafin tarihul hura yake cewa Ibn Khallikan yana cewa daya daga cikin manyan hafizan musulunci wanda ya kiyaye hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya san su da illolin su da sanadin su yana cikin daraja wajen kame kai kuma da yawan bauta da kuma nagarta da wara'u na gudun duniya Abu Kamal da al-Imam al-Asbahani yake faɗa da Abubakar ibn Sadaka yarfa an qadarahu suna daukaka sha'anin Abu Dawud suna cewa babu wani wanda yake kusa da shi a zamanin shi Muhammad ibn Makhlad al-Hafiz yake cewa yafi bi muzakarati 100,000 hadis a muzakara kade al-Imam Abu Dawud sai ya zubo hadisi 100,000 a qarra lahu ahlu zamanihi bil hifz muzakara wadda abu ne mai sauki ba wai da niyyar yin karatun ba kan samna bada shi ko daukan shi muzakara ce kawai Maslama ibn Qasim yake cewa sika ne Hafiz ne kuma mai gudun duniya daga ilimin hadisi shugaban zamanin shi Ibn Hibban Allah ji kanshi yake cewa da Abu Sama'a As-Sam'ani suke cewa Abu Dawud ɗaya ne daga cikin hafizan duniya wajen ilimi da fiqhu da harda da ibada kuma da gudun duniya da kuma itiqani cikin ilimin hadisi yayi wallafa wallafe kuma ya bada kariya ga sunnar ma'aiki ya ba ya raddi ga duk wanda suka saba ma sunnar Annabi alaihi salatu wassalam Hakim Abu Abdullah An-Nisaburi mai mustakhraj ala sahih mustadrak ala sahihain yake cewa Abu Dawud imam ne na hadisi na zamanin shi babu wani wanda isa yi jayayya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa al-Bukhari wa Abu Dawud afqahu ahlus sahih bis sunnah Bukhari da Abu Dawud cikin kutubus sita su ne mafiya ilimin fiqh a cikin hadisi huddo fiqh a kalkashin hadisi babu kamar Bukhari da Abu Dawud duka cikin kutubus sita wasu hadisi biyo bayan su Zahabi yake cewa al-Imam Sheikh Sunnah Muqaddim al-Huffaz babban malami na Sunnah Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abun gabatarwa wajen hafizai a wani gurin yake cewa sabatun hujja imamun amil babban tabbatacce cikin ilimi hujja ne kuma imam ne kuma mai aiki da ilimin shi Ibn Kasir yake cewa ahadul aymatul hadith ar-rahali ne jawali daya daga cikin manyan malaman hadisi masu kewaye kewaye da yawo cikin duniya da dukkan sassan ta wajen neman ilimin hadisi ya hada hadisan annabi kuma ya tattara su ya huddo su ya yi ta'alifi ya ji diyawa daga cikin manyan malaman Sham da Masar da Jazira da Iraq da Khurasan kamar yadda muka gani can baya dai yace yana da littafin da ake cewa as-sunan wanda yake shahararre ne wanda yana hannun jama'a hannun malamai babu jayayya ya zo daga Sahal ibn Abdullah at-Tusturi babban malamin sufanci tatacce ba tacce ba zuwa ga Abi Dawud yake cewa haza Sahal ibn Abdullah at-Tusturi ja aka za'ir aka zo wajen Abu Dawud aka ce Sahal ya zo wajenka yana mai ziyara at-Tusturi yace farahaba bihi yayi maraba da shi ya zamanar da shi yace ya Sahal ya Sahal yace ya Abu Dawud ina da wata bukata zuwa gare ka yace wace ce bukatarka yace ka fade ta zan biya maka daidai gurgurdan iko na yace zaka biya ta kana iyawa yace ukhruj ilayya lisanaka allazi tuhaddisu bihi ahadith rasulullah ta uqabbilahu ka huddo mun harshenka kawa in sambance shi harshen da yake ta bayanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhraja ilayhi lisanahu fa qabbalahu ya huddo mishi harshen shi sambace shi ya tahi shi abin da kawo shi kenan neman albarka dan saboda ya san harshen da dare ba rana annabi ya ce yake tai wa sana'u alaihi yaban shi da malamai da dama da suke tayi yabo ne mai yawa wanda al-Imam al-Hafiz Salafi wanda ya da shekara ta 576 yake cewa bayan ya ambace shi da yaban malamai yake cewa faralata al-Imam Abu Dawud mai yawa ce kuma darajar shi da kima shi cikin darajoji mai yawa ce abinda aka kawo wani abu ne dan kadan daga cikin mai yawa wannan shine al-kadan daga cikin yabo ga al-Imam Abu Dawud wanda yake shahararren malami sananne Abu Nabi da zan muje shine risala ta al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wanda yayi ahlul Makka lokacin da ya wallafa sunan kinshi malaman Makka sun tambaye shi meye manhajinka cikin wannan littafi ko meye ya musu bayani dai akan shi sai ya musu letter ya aika musu wannan ita ce risalatu Abi Dawud ila ahlul Makka fi wasfi sunanihi risala ta Abu Dawud zuwa ga malaman Makka wajen siffanta musu sunan kinshi da yake kuma Allah ji kanshi da yayi ta wannan rubutu shine na asalin rubutun risalar shi da yamma ahlul makka akwai rubutun ta na al-Imam Ibn Hajar da na al-Imam Az-Zahabi da nawane duka a cikin makhdud ta ma'ana yadda take yadda shi al-Imam Abu Dawud Allah mashi rahama ya rubuta ta yake cewa al-Imam Abu Dawud a cikin wannan risala ta shi bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim mai ruwaya daga gare shi yake cewa akhbarana Sheikh Abu al-Fata Muhammad ibn Abdul Baqi ibn Ahmad ibn Sulaiman al-Ma'ruf ibn al-Badi ijazatan illam akun asami'tuhu minhu ijaza ce ba ji bane daga gare shi kenan kun ga aminci da wannan na malamai adalci yake cewa kuma yana daga cikin nau'i na tahammulul hadith wa ada'ihi guda 8 da malamai suka zana zan mu same su cikin wannan takaribu da muke yi na al-Imam an-Nawawi qira'atan alayhi wa ana hadir shi ma wannan yake cewa Ahmad ibn al-Hasan ibn Khairun al-Mu'addi yake cewa an karanta ina halarci ina saurari ma'ana ba ina karanta ba qila lahu yake cewa garat ali ala abi abdullah ibn abdullah as-suri al-hafiz qala sami'tu abul hasan muhammad ibn jumai al-gassani bi sayyid hazwa karshen sanadi yake cewa naji shi yana cewa al-hashimi yana cewa abdul muttalib al-hashimi yace sami'tu aba daud Sulaiman ibn al-Ash'as ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shaddad al-Sijistani wa su'ila ar-risalati yace naji shi yana fada an tambaye shi game da risalar shi wanda ya rubuta ta zuwa ga ahlul makka da ma wasu su yana bada amsa fa amla alaina yace sai mana imla'i risalar wannan da aika ma ayyan makka farkon ta shine ce salamun alaikum fa inni ahmudu ilaikum Allahu allazi la ilaha illahu wa as'aluhu an yusalli ala Muhammad abdihi wa rasulihi kullama zukir yace amma ba'd afana Allahu iyyakum bayan haka Allah ya bamu lahiya da mu da ku afiyatan la makruha ma halahiyyar da babu cutarwa tare da ita wala ikaba ba'd har da babu ukuba bayan ta fa innakum sa'altumuni ku kun tambaye ni malaman makka an azkura lakum al ahadith allati fi kitab as sunan in ambata muku hadisan dake cikin littafin as sunan ahiya asahuma arawtu fil bab shine mafi ingancin abinda na sani a cikin babi idan na bude babi na kawo hadisi shine mafi ingancin abinda na sani wa waqaftu ala jami'i ma zakartum kuma na tsaya akan abinda ku dukkan abinda kuka ambata su wannan ita ce tambaye ku yace fa'alamu annahu kazalika kulluhu kusani wannan abinda kuka faɗa haka ne duka illa an yakuna qadru kenan abinda idan na bude babu hadisin da zan kawo shine mafi inganci a cikin wannan masala sannan in biyo da hadisi dake bi mishi sannan in biyo dake bi mishi har ma an kawo ga mai rauni a cikin baba in ma na bude babu ba a samu ba mai inganci sai mai rauni to zan huddo shi in ya kasance akan shi ake aiki malamai akan wannan masalar da yake dauke suka tahe akai dan kaga an ce ma da ifi ne wannan kada ya cutar da kai a cikin baban shine asahu mafil bab yace fa'alamu annahu illa an yakuna qadru ya min wajhayn sahihayn sai in ya kasance hadisi an rawato shi daga huskoki guda biyu yace fa ahaduhuma aqwamu isnadan dayan isnadin shi yahi mekewa wal akharu sahibuhu aqdam fil hizb dayan kuma ya kasance yahi harda yace farubuma katabtu zalik so diya ina rubuta wannan cikin kitabus sunnah wala ara fi kitabi min haza illa asharata ahadis irin wannan ku babu alitahin nan na sai hadisi 10 kadai walam akutu fil bab illa hadisan aw hadisaini ba rubuta ba cikin babe sai hadisi 1 ko 2 wa in kana fil bab ahadisun siha koda a cikin baban akwai hadisi sahihai masu yawa fa innahu yaksur dan yawa zai hujja kawai yake bukata ba wai kawo dukkan hadisan da suke cikin baban ba sai kawo wasu kawai sai bar sauran wa innama aradtu qurba min fa'atihi abinda nake so kusantar da amfanin wannan littafi yace wa iza aradtu alhadisa fil bab idan na maimaita hadisi cikin babin min wajhani ta huska biyu aw salasa ko so uku fa innama huwa min ziyarati kalamin fi to wannan yana nuna akwai wani karin zance a cikin shi kamar yadda zan mu gani wata ruwaya ta kawo da kari a wata ruwaya sai in kawo su duka wa rubama takunu fihi kalima za'ida alal ahadith so da yawa za a samu wata kalma ce ta kara a cikin hadisin sai in maimaita hadisin dan wannan kalmar ta huddo wancan ruwaya da ta wuce baya yace warbu maktasatul hadisa dawli so da yawa nake takaice hadisi mai tsawo kamar yadda Bukhari yana yin haka yace li anni law katabtuhu bi dawlihi da a ce na rubuta shi di yawan shi lam ya'lam ba'd man sami'ahu al murad minhu wanda bai san shi ba to zai kasa gane me ake nihi da kawo hadisin wala yafahamu mawdi'al fiqh minhu ba zai gane ina gurin fiqhun yake ba faktasatu li zalik sai in takaice shi ga haka kamar masalan hadisin Hirakal in zai kawo shi kuma yana son bayani akan wani hukunci na fiqh ba duka zai zubo ma kawai mahallu shahir in zai kawo yace fi hadisi Hirakal qala kaza sai ya kawo abun kenan ya kawo maka mahallu shahir ba hadisin duka ba dan sai kawo hadisin duka kasa gane ina mahallu shahid yake wannan yana daga cikin fifiko da fadalata al-Imam Abu Dawud yace wa ammal marasil amma hadisi mursali faqad kana yutajibuha al-ulama fi ma ma da malamai wanda suka gabata suna aiki da shi cikin magabata da suka wuce misalu Sufyanu Sauri kamar Sufyanu Sauni da Malik ibn Anas da Auza'i hatta da Imam Shafi'i ne yazo fatakallama fiha yayi magana akan su kuma Ahmad ibn Hanbal ya bi shi akan haka dukkan su Allah ya yarda su gabaki daya kenan yana mana nunin cewa hadisi mursal hujja ne a wajen wasu malamai shi yasa nake kawo shi a cikin as-sunan kamar yadda malikiya ma haka ne shi yasa mu da zaka ga akwai mursal marasil sunan yace fa iza lam yakun musnadun diddal marasil idan aka samu ba a samu ba musnad hadisi mai sanadi wanda babu inqita'i a cikin shi yazo aka sanu abinda mursal yake dauke walam yujadul musnad ba a samu ba musnad mai sanadi mai kake yace fal mursal yutaj bihi anan mursal ana aiki da shi walaysa huwa fi misl al muttasil fil quwwa amma kuma bai kai muttasil ba a cikin karhi kuma wannan sananne ne yace walaysa fi kitabus sunan allazi sanabtuhu ar-rajulu matrukul hadis shay a cikin wannan sunan kin da na wallafa babu mutun ɗaya wanda yake matrukul hadis ne ko ɗaya wa in kana fihi hadisun munkar idan kuma an samu hadisi munkari a ciki bayyantu annahu munkar zan bayyana cewa hadisi ne munkar kuma wannan sosai haka ne zan mu gani in mun shiga yace walaysa ala nahwi fil bab ghayru kuma in an samu cikin babe babu kwatankwacin shi ne zan in kawo shi munkar wanda ya kasance a cikin hadisin a cikin mas'alar da ya bude ba a samu wani hadisin da zai biya mishi bukata ba zai kawo shi saboda yayi talkhisin shi ne ga hadisi 1500 kamar yadda muka gani to zai duba duka sai ga wanda in babu mafi kamar zai kawo cewa al ahadisu da afa aqamin ra'ayir rijal koda hadisan mawdu'u da'ifai ne da'afanci ba mai karhi ba irin wanda kamar mawdu'i da sauransu yace to yayi ra'ayin a kawo ra'ayin wani yace wa hadhihi alahadith laysa fiha fi kitab ibn al-mubarak wannan hadisan nawa gabaki dai cikin su babu su a cikin littafin ibn al-mubarak wala kitab waki'i babu litta cikin littafin waki'u illa shay'ul yasir waki'u ibn al-jarrah kenan wannan ya nuna waki'u yana da littafi wanda Abu Dawud yana da shi yace wa amatu fi kutubi haula'i marasil mafi yawancin su cikin littafin wannan malaman da na ambata marasil ne وفي كتاب السنن يتي أما أتكي لتاهنا السنن من موضع مالك بن أنس شيء صالح أكوي أبن دانا لكونا موضع مالك نا وانا وانا وسا حديثي واند سكي إنغان تتو صالحي صالح للإهتجاج يكيني واند أنا حجة لسو يمعنا يانا دموضع akwai hadisan da in ya bude wabe amuwa da kawai zai dauko su kuma da sanadin shi shi al-Imam Abu Dawud kuma dan saboda muwadda kamar yadda muka sani ma bayana da fatayi muwadda sahihi dukkan abin da ke muwadda ba fa balagat Malik ba da wanda basu da sanadi dukkan wanda Malik ya kawo da sanadi sahihi ne to al-Imam Abu Dawud yana kawo shi daga dalibin al-Imam Malik shine al-Ka'anabi kamar yadda zan mu gani al-Ka'anabi yace kazalika min musannafati Hammad ibn Salma hakanan littattafan Hammad ibn Salma akwai hadisan sa a cikin nan da Abdurrazzaq As-San'ani sahibul musannaf yace walaysa sulusu hazihi al-kutubi fima asu fi kutubihim jami'an yace bai kasance wa sulusun wannan littattafan a cikin abin da nake kyautata zato cewa akwai sa a cikin nan a ni musannafati Malik abin da nake nihi littattafan Malik da Hammad ibn Salma da Abdurrazzaq in ka huda ɗaya bisa uku duka sauran babu su a cikin littattafan wancan magabata yace wa kada alabtu hunaskan alama wa ka indi na wallafa shi akan daidai yadda ya dace abu sakan kaina ma'ana daidai tartibin da nayi shi daidai ijtihadi na ni na tsara babukan da tsara abuwa bakin ba na wani bane bana abun nan yace fa in zikira laka anin nabi sallallahu alaihi wasallam laysa mimma kharrajtuhu idan aka ambatar maka wani abu daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ban huddo shi a wannan littafin ba fa alam annahu hadisun wahin to kasancewa hadisi ne mai rauni yace wannan malamai suka ce wannan shine daidai gurgurdan ijtihadin al-Imam Abi Dawud cewa ya tattaro dukkan ahadisul ahkam ba hoyana nihin ba hadisi din na duniya yana nihin ahadisul ahkam dan shi ya wallafa shi ne akan ahadisul ahkam yace illa an yakuna fi kitabi tariqun akhar sai in ya kasance a wannan littafi na akwai ta hanya daban da hadisin yake da ita fa inni lam ukharrij turuq dan ni ba hanyoyi nake huddawa ba li'annahu yakburu 'ala al-muta'allim dan zai yi wahala ga mai dalibi mai neman ilimi ba hanyoyin hadisi ɗaya kasance yana da hanyoyi 20 ko 10 ko kaza kawo mafi inganci ɗaya nake huddawa in kawo to wani in yazo ya dauki wata hanyar daban kaga a hanya wacce babu ita anan gurin yace ba matsala bane amma asalin abin dai akwai shi a cikin littafi na yace wala a'rifu ahadan jama'a al-istisai gari yace ban sani ba cewa a sani na babu wanda ya hada hadisan ahadisul ahkam kamar yadda ya gaba kamar yadda nayi kinnan babu wanda yayi in ba ni ba wa nas'alullah al-maghfira muna roƙon Allah mana gafara dan tsarkake kan shi gami da riya ko wannan amma da yace nuna cewa babu wanda yayi irin wannan nashi sai nemi gafara Allah dan kore kan shi daga riya yace wa kana Hasan ibn Ali al-Khallal Hasan ibn Ali al-Khallal kada jama'a ka qadru 600 hadis ya hada ahadisul ahkam daidai gurgurdan hadisi 900 kadai wa zakara annabi al-mubarak qala yace ya rawaito daga cewa ibnu al-mubarak yana cewa as-sunan an-nabi nahawu tusami'a hadis hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ahadisul ahkam yan uwa malamai husuna aiki ba dare ba rana komai sun bayyana kamar yadda al-qur'ani ayoyi ayatul ahkam an hudda su an yi musu sharhi al-imam ibn al-arabi a malikiya shine mafi kyan littafin da yayi akan ayatul ahkam ahkamul qur'ani al-imam ibn al-arabi wanda kawa ayoyin da suka shahi fiqhu ne za a zari su yake cewa ayatul ahkam ayi tafsirin su to hakanan al-imam al-jassas abubakar al-jassas malamin hanafiya shi ma babu ya nasu a hanafiya to hakanan kamar yadda aka zazzakulu ayatul ahkam wanda in ka hudda su gabaki ɗayan su malamai sun faɗi cewa a qur'ani duka ayatul ahkam guda kaza ne babu wata ƙari a sama to hakanan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun hada di yawan su sun ce ahadisul ahkam gabaki ɗayan su kawai hadisi kaza ne babu wanda suka wuce haka in an samu wani ma sai dai zama ƙarin sharhi ga wa'annan yace ahadisul ahkam daga ibn al-mubarak yace gabaki ɗayan su hadisi 900 ne faqila sai aka ce ya aba yusuf hiya 1100 aka ce 1100 ne ibn al-mubarak yake cewa abu yusuf ya akuzu bitilkal hada yace abu yusuf ka dalibai suka ce abu yusuf ko yana ce mana hadisan sun kasance 1100 guda ne kenan an gaya mishi abin da yake sabanin wancan sahih Abu Yusuf dalibin Abu Hanifa ne babban dalibin shi da yake makusancin shi yace abin da yasa Abu Yusuf ya akuzu bitilkal hannatu min huna wa huna ku sani Abu Yusuf yana daukan hamma sarauni ya kwaso can ya kwaso can yani al ahadisu da'ifa yana rihin hadisai da'ifai shi yasa suka kai 1100 a wajen shi yace wa ma kana fi kitabin hadisin wahanun shadidun faqad bayyantu yace abin da ya kasance cikin wannan littafin na inji Abu Dawud mai rauni mai tsanani bayyantu to zan bayyana kenan malamai suka ce yana nihin akan cewa idan ko ya kasance mai raunin ba mai tsanani bane kaman mursal kaman waye bayyana dan saboda hujja ne mursal to haka nan wani rauni wanda ba mai kwari bane Abu Dawud bai nuni akan shi duk da ya san da shi al-Imam Az-Zahabi yake ta'liqi akan wannan magana ta al-Imam Abu Dawud yake cewa Allah ji kanshi da gafara Allah mushi rahama ya cika da wannan sharadin daidai gurgudan iyawar shi babu wani mai rauni mai kari sai kaga yayi bayani akan shi wanda kaga ya kyale akan shi to salih ne yace wa minhuma la yasihu isnaduhu daga ciki akwai ma wanda sanadin shi bai inganta ba amma ina kawo shi kuma in yi bayani akan shi yace wa malam azkur fihi shay'un duk hadisin da na kawo ban ce komai akan shi fa huwa salih wannan hadisi ne nagari ma'ana salihul lil hujja wal itibar bana ne sahihin ko hasan dan malamai sun yi sabani Abu Dawud wannan risala me yake nihi da cewa salihun ne ma'ana sahihin ko hasan ko kaza to a kaice da magana mafi inganci cewa salihul lil hujja wal itibar hadisi ne wanda ya cancanta ai hujja da shi ai dalili da shi ko da ya kasance mai rauni ne dan ba kawai cewa hadisi mai rauni bane yake nuna cewa ba a aiki da shi yace wa ba'dahu asahu min ba'd wani bangaren yayi wani bangare inci wa inganci haza lawad ahu gairi yace da a ce wani na wallafa wannan littafi la qurtu ana fihi aksa to da zan mu fada mushi yabo wanda yake wannan amma yake da ni na wallafa shi babu abin da zan fada wajen yaban shi wanda ya karanta kawai ya gani ma'ana ya shiga bayanan abin da ya dan shahi yaban littafin shi sai ya fasa dan saboda yace da wani yayi shi sai in ci gaba da yaban shi wa huwa kitabun la taruddu alayka sunnatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anin nabi sallallahu alaihi wasallam littahi ne yace wanda babu wata sunna daga ma'aiki zai ta zo maka bi isnadin salih da sanadi wanda yake nagari illa wahiya fihi sai ka same ta a cikin nan illa an yakuna kalamu istukhraja min alhadis sai dai in ya kasance wani zance ne aka huddo daga cikin hadisi ma'ana magana marawaici ce wani asar ne ba magana annabi bace yace wala kadu yakunu haza wannan ba zaka same shi ba da yawa ma'ana ba za a samu ba Abu Dawud yana nihin cewa dukkan sunnoni na Annabi alayhi salatu wasalam cikin ahkam ya kawo su nan ya istinbadin sai ya tattara su eh dai bai kawo mauqufat muna ga mauqufat a Bukhari to al-Imam Abu Dawud Allah mishi rahama a ciki ba zai ga mauqufat ban saboda maqsad din ya sha bambam manhaj din ya sha bambam yace wala a'lamu shay'an ba'd al-Qur'an alzama lin-nas an yata'allamu min hadha al-kitab yace ban sani ba cewa a sani na babu wani littafin da malamai ya kamata su lazumce shi su ruke shi riko nagari bayan alqur'ani littafin Allah sama da wannan littafi wala yadurru rajulun Allah ya kutubu min ilmi ba'da ma ya kutubu hadhar kitabu shay'an yace babu abin da zai cutar da mutum in yana karantar ilmi bayan qur'ani in ya rubuci wannan littafin ko bai rubuci ko yau babu abin da zai cutar da shi wa idza nazara fihi wa tadabbarahu idan ya karanci ya kalle shi ya fahimce shi yayi tadabburin shi wa tafahamahu ya fahimce shi hina izin ya alamu miqdarahu anan zai san kimar wannan littafi kuma haka ne malamai suke cewa akan wannan magana tashi man kana fi kitabihi sunan abi dawud fa kanama fihi nabiyyun yatakallam duk wanda a dakin shi akwai littafin sunan abi dawud kamar annabin Allah ne a dakin shi yana magana yace wa amma hazihi almasail amma wannan masail masailu sauri da masailu malik da masailu shafi'i fa hazihi alahadis usuluha wannan hadisan sune asalin su masail ma'ana fatawa akwai fatawa Malik yayi mudawana da fatawoyi a ciki al-Imam Shafi'i yana da tattawan shi wanda yayi fatawoyin shi a ciki an tambaye shi ya bada amsa to dukkan su gabaki da ko baka karance su ba Abu Dawud yake ne in ka san wannan littafin sani na hakika sani na mahallin shahir sani na fiqhun dake kalkashin hadisin to ya wadatar maka da gami da wa'ancan dan wannan shine asalin wa'ancan din saddo kan fiqhu ne ta tushenta shine hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da malan fiqhu anan suke dauka suka hujja akai to wannan shine asalin abin da yake nihi yace wa yujibni an yaktubu rajul ma a hazihi alkutub min ra'ayi ashabin nabi yana burge ni yace mutun ya rubuta tare da wannan littattafai ra'ayi na sahabban Annabi alaihi salatu wasalam kenan yana nihin mutun ya rubuta asar na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su da suka tabbata akwai kamar wannan kuma qimak al-musannafat al-musannaf na Abdurrazzaq al-musannaf na Ibn Abi Shayba in ya bude kitabu dahara to gabaki daya abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zubo ya kawo abin da ya tabbata daga Umar ya kawo abin da ya tabbata daga wannan shi yasa littafin akan tartibu abwabul fiqh na mujallad 30 Allah mushi rahama malamin su al-Imam al-Bukhari
kuma akwai malamai sun tashi tsaye bayan hadin wannan magana ta Abu Dawud sun yi tawallafa littattafan da sun shahi kuma shi kawai asar na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mafi kyan abin da na gani da kuma littafi da ina da shi kwanan na ganshi wani malami yayi kawai asar ne na ahkam wanda suka tabbata daga sahabban Annabi alaihi sallam in ya bude kitabu tahara masalan kawai dukkan ingantattun asar da ya tabbata daga sahabbai zai zubu hakanin kitabu salah hakanin ma'ana abinda Abu Dawud yake faɗa yace wayu kitabu aidan misr jami'u sufyan as-sauri ina so kuma mutun ya rubuta bayan wannan littafi na jami'i na sufyan as-sauri fa innahu ahsan ma an-nas min al-jawami shine mafi inganci mafi kyan abinda malamai suka hauda na al-jawami jami'u sufyan as-sauri sanan littafi ne amma kuma yana daga cikin littattafan da sun bace ma babu su ga takwas na cikin al-mufaqud yace wal ahadithu allati wada'tuha fi sunan hadisan da na sayo su cikin wannan sunan kinna aksaruha mashahir dukkan su shahararran hadisai ne wahiya inda kullu man kataba shay'an min al-ahadith suna wajen dukkan wanda ya rubuta hadisai illa anna tamizuha la yaqdur alaihi kullu nas sai dai rarrabe su da bambance su ba kowa yake iyawa ba wal fakhru biha annaha mashahir yace abun al-fahari da gami da hadisan nan da na tattara shahararrun hadisai ne shine kuwasu shine mizar su yace fa innahu la yahtaji bi hadisin garib dan ba a hujja da hadisi garibi walau kana min riwayat malik ko da riwayan malik ce da yahya ibn sa'id wasiqat min a'immatil ilm daga cikin manya garib shine wanda za a ce hadisin nan babu wanda yazo daga gare shi sai wani babu kamar yadda al-imam tirmizi yana nasantawa akan shi haza hadisun hasanun garib to wannan al-imam Abu Dawud Allah musharaha shi kuma kan mu manta malamin su sai al-imam tirmizi kin ne yake cewa walau hitajja rajulun bi hadisin garib da mutun zai kawo hujja da hadisi garibi nan yana mana bayanin dalilin da yasa bai kawo hadisi garibi a cikin babi yace wajata man yatanu fihi idan mukai hujja da hadisi garibi sai ka samu wanda ya suka gare shi walau hitajja bil hadis allazi qari hitajja bihi in kana al hadisu gariban shaz kuma ba a hujja da hadisi koda wani ya hujja da kadashi idan ya kasance hadisi ne garibi ne kuma shaz fa amma al hadis al mashhur al muttasil al sahih amma hadisi mashhuri ko muttasil kuma sahihi ma'ana wanda marwayata guda uku sarar mun ga ai mashhur me ta'arifin shi marawahu salasatun fa aksa wanda mutum uku suka rawaito shi ko sama da haka malimi bulugu hadd al tawatur yace al mutafalai sai ya kadura an yurdu alaihi ahad idan ka kawo hadisi sahihi mashhuri babu wanda ya isa maka raddi akan shi kenan yana nihin abin da yasa ya kauce ma garibai kenan ya san da su amma yake kawo hadisi wanda suke mausulai wanda suke tabbatattu mashahure Ibrahim an-Nakhai yake cewa kanu yakrahuna al-gariba min al-hadis malamai suna kin garibi daga cikin hadisi Yazid ibn Abi Habib yake cewa za su mai ta al-hadisa fa in shirka ma tanshiru dalla idan ka ji hadisi to kai ta cigiye shi kamar yadda kake cigiye batattar raqumi fa in urifa idan malamai sun san shi to shikenan kai aiki da shi wa illa fada'u in ba haka ba ka bar shi ka guje mishi wannan abin da yake nihi garibi yace wa inna min al-ahadith fi kitabi as-sunan a cikin hadith littafin wannan nawa as-sunan kenan nan abinda zan mu dauka kamar yadda zan mu gani in mun koma wancan al-madkhalin cewa kiran littafin shi da sunan shi ya kira abun shi da wannan shi ya wallafa mishi wannan suna yace a wannan littafin nawa as-sunan babu hadisin da ba muttasil ba illa mursal da mudallis yace da mursal da mudallis wa huwa idza lam tujad as-sihaha inda amatu ahal al-hadith idan ba a samu sahihi ba a wajen malaman hadisai alama ana annahu muttasil akan ma'anar da take nuna cewa muttasil ne wa huwa mislu misalin shi kamar sine hasan daga jabir hasan daga abi huraira hasan daga miqsam duka wannan hanyoyi ne wanda suke akwai yankewa hasan daga ibnu abbas yace dukkan su wannan ba muttasalai bane wa sama'u al-hakam min maqsam arba'atu ahadith ai hakam kin nan dukkan shi a rayuwar shi hadisi hudar rai yaji daga abin nan daga miqsam amma in yayi ruwaya daga gare shi kende ya nuna maka cewa dukkan marwaya cikin malamai wani daga wani hadisi kaza rawaito yana karawa bazin mu amsa ba bisa daga ciki to shine yace wannan hakam kin hadisi hudar rai yaji daga miqsam yace amma ishaqa daga haris daga aliyu bai jiba hadisi daga ishaqa gabaki dai shi ma sai hadisi guda hudu dukkan su babu dukkan su mursalai ne babu musnad sai guda daya yace amma abin da ke cikin littafin as-sunan na wannan hanyoyin da nake ga maka dan kadan ne a ciki walaysa wala alla laysa lil haris al-awr fi kitabi sunan illa hadisun wahid me yiwa cikin littafin nan nawa as-sunan babu hadisin haris al-awr sai hadisi guda daya kuma haris al-awr kuma wanda malamai sun yi suka akan shi yana da hadisi guda biyar a cikin wannan littafin na as-sunan al-imam abu daud Allah mashi rahama ya ci gaba da musu bayani yake cewa illa hadisin wa fa inna ma katabtuhu bi akhira shi ma a karshe ne na rubuta shi yace wa rubu ma kana fil hadisi ma tasbutu sihhatul hadisi minhu so diyawa za a samu a cikin hadisi abinda ya tabbata hadisi da gare shi idza kana yakhafa zalika alayya idan wannan ya boyi a gare ni fa rubu ma taraktul hadisi idza lam afqahu so diyawa zan bar hadisi idan ban fahimce shi ba duk da girman daraja shi da kimar shi amma baya jin kunya cewa akwai hadisan da bai san me suke nihi ba idan na gansu ban fahimci me suke nihi ba banna ma huddusu a cikin sunan kina yace rubu ma katabtu huwa bayantu so diyawa ma zan rubuta litta hadisi kuma in bayyana in huddu hadisi in bayyana illa shi ma'ana wa rubu ma lam aqif alaihi so diyawa zan huddu hadisi ban gane illar dake cikin shi ba wannan uzuri ne yake badawa gare shi yace wa rubu ma na tawakkaf so diyawa ma zan yi tawakkufi akan hadisi li annahu dararun alal amma dan saboda cutarwa ce gami daga garin mutane an yukshaw lahum kullu ma fi hadhal bab mimma madamin uyubul hadis ai tabayyana musu aibobin da ke cikin hadisi na wannan kamar yadda magani ilmu ilalul hadis illa ce wadda akwai qadiha ko da ba mai qadiha ba to illa wadda ta zama da ba mai qadiha ba ce ce an batanta ma banni dan saboda aibu ne a rika ga yama mutane ma illa da ke cikin matukar ba illa bace mai cutarwa kamar yadda muke ga ilal nas ibn abi hatim ilal nas dar qudni illolin da suke ambata cikin sanadi ne ba su suka ma yawancin su cikin hadisin amma dai a ilmance ba za a bari a kyalibe an ce nan wane yayi kuskure li anna ilmul ama yaqsur an misl haza yace ilmin ga magarin mutane ba daliban ilimi ba suna yana takaituwa gami da fahimta irin wannan ma'ana ilalul hadis na san da illa na san da ita akwai gurare kadan kadan wanda yake bayyana illa amma yace mafi yawanci banna ambata dan saboda kananan dalibai abinda zasu fahimta a ciki wa adadu kutubu hazihi sunan yace adadin hadisan wannan littafi nawa 18 juz'an min al-marasil hadisi juz'i 18 ne na marasil minha juz'un wahid at marasil a cikin juz'i ɗaya dukan mursal ne yace wa ma ruwiya abinda aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam mursalai minha ma la yasuhu akwai abinda bai inganta ba kwata kwata li annahu lam ya'dib musnadin ghairi dan bai samu qahin qarin qarihi da musnad wanda yazo karfafa mishi qarihi yace wa minha ma huwa musnadun inda ghairi akwai wanda yana da sanadi a wajen wanda ba ni ba wahu muttasilun sahih kuma muttasil ne sahihi yace mai yiwa adadin hadisan dake cikin wannan littafi na hadisi 4800 kwatan kwacin haka bidab yahi haka amma yana nihin daidai gurgurdan haka shi sai yace nahau wa nahau 600 hadisin min al-marasil kuma kwatan kwacin hadisi 600 ne mursalai a ciki faman ahabba an yumayyiz hazihi al-ahadis wanda yake so ya bambance tsakanin wannan hadisi tare da lafazin su yace faruba ma yaji'u hadisin min tsari so diyawa hadisi zo ta wata hanya wa huwa indal amma min tariqil a'imma allazina hum mashhurun a wajen ga magarin mutane kuma yana da ya taho ta hanyar malaman da suke sanannu gaira anna huruba ma talabtu labza allati takunu laha ma'anin kathira amma ni ina kawo hadisin da yake dauke da ma'ana da lafazin yana kumsan ma'ana mai yawa saboda shi fiqhin hadisi yake bukata ba hanyoyi ba sai ta yi an samu hadisin da ya zo ta hanyoyin su Malik ta hanyoyin su Abu Hanifa da sauran su manyan malamai amma sai ya bar shi sai kawo wani hadisin da bai kai shi qariba yan saboda lafazin wancan lafazuhu atam lafazin shi yahi qarhi yahi gamewa an istinbadin mas'ala a kalkashin shi wannan duka Allah mashi rahama yana musu bayani akan sunan in shi yace wa mimman arabta arartu naqala min jami'i hadhihi alkutub yace daga cikin wanda na sani akwai mutane wanda sun cirato dukkan wannan abin da ke cikin wannan littafin Abu Dauda nan gurin yana arad ne yana bijirewa ne ga wasu wanda suke cirawa daga cikin littafai ba tare da kiyaye lafazin hadisi ba kuma da sanadin shi yace suna dauko dukkan wannan su zuba faruba ma yaji al-isnad so diyawa sanadi zai zo fa yu'lam min hadisi gairi sai a sani daga hadisin wannan annahu gairi muttasil cewa wannan ho ba muttasil bane wala ya tabayyana husami amma mai sauraro ba zai gane ba illa bi an ya alamul ahadi sai in ya san ilimin hadisi wa takunu lahu biha ma'rifa ya zama yana da masaniya ga hadisan annabi fa yaqifu alaihi sai gane wannan misl ma yurwa kama abinda ake rawaitowa daga ibn jurayj yake cewa ukhbirtu an az-zuhri an bani labari daga zuhuri waye ruwihi burnasi wanda burnasi yake rawaito shi daga ibn jurayj daga zuhuri yace fallazi yasma wanda zai ji wannan sanadin yasma yazunnu annahu muttasil zai yi tunanin cewa muttasil ne wala sihul batta shi ko bai inganta ba a yanke kwata kwata bai inganta ba yace fa inna ma taraknahu abin da yasa muka bar sanadi irin wannan lizalika da saboda wannan illak inna ma huwa li annahu aslul hadis ghairu muttasilin wala yasihu dan saboda asalin hadisin ba muttasil bane bai inganta ba wa huwa hadisun ma'lul wannan hadisin wannan hanya ce mai illa yace wa mislu haza kasir iri irin wannan masu yawa ne mun san da hanyar mun san da hadisin sai mu kauce mu ki kawo ta mu kawo ta dan saboda mun san wacce tana da illa yace wallazi la ya'lamu yaqul wanda kuma bai san ba harka ilimin hadisi sai ka ji yana cewa duka wannan gwalagwalan magana daga al-Imam Abu Dawud Allah mashi rahama yake cewa wanda bai da ilimin hadisi sai yace kada taraka hadisan sahihan min haza Abu Dawud ya bar hadisi sahihi waja abi hadisin ma'lul yazo da hadisi mai rauni yace wa inna ma lam usanni fi kitabis sunan shi kuma ga dalilin da yasa hanyar ya tsin kayo wata illar da makamu manta Abu Dawud yana daga cikin al-mutawassidun cikin ilimin jarh wa ta'dil masu takaita wanda in yayi bayani yayi nuni akan illa zaka gani bai cika zurfafawa ba kuma bai yi kasa ta sahulanci wa irin nasu ibn Hibban da su ibn Khuzaimah Allah musu rahama yace wa inna ma lam usanni fi kitabis sunan illa al-ahkam ku sani cewa ban wallafa komai ba a cikin wannan kitabu sunan in sai ahkam walam usanni fihi kutubuz zuhud ban wallafa ba a cikin wannan littafin ban kawo hadisan zuhud ba da fada'ilul a'mal wa ghairiha da ma wasun su duka ban kawo ba kawai abin da yake bukata a hadisul ahkam yi ma fiqhu hidama hadisance shi yasa bai kawo ba suni kitabu zuhud suni kitabu kaza su kitabu kaza illa iyaka abin da ya fifice sauran da shi yana da kitabul huruf wanda shi kada yake da shi cikin kutubus sita babu wanda yake da shi bayanin qira'at al-imamu Abu Dawud kadai yake da shi cikin kutubus sita yace fa hazihi 4800 kulluha fil ahkam wannan hadisan da nake ga muku 4800 da yan kai dukkan su cikin ahkam ne fa amma ahadisun kasira sahih amma hadisi diyawa masu inganci cikin zuhud da fada'il da ma wasun su falam ukharijha dukkan su ban huddo su ba yace wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallama taslima wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wannan ita ce letter din da yamma malaman makka gami da sunan kinshi Allah mashi rahama Allah ji kanshi da gafara nuskar risala tashi risala tashi rubutun dalibin shi akwai wa ban dalibin shi ibnu dasa to ibnu dasa risalan nan ya rubuce ta da hannun shi ga rubutun shi na rubutun su wanda suke asalin rubutun ga safa ta farko ta aljizwa awwal min kitabis sunan dalil rubutun dalibin shi nan daga ban shi yayi karatu ga safa shi ta farko nan abin da ya rubuta ya kafe shi afwan wannan ta khatibul bagdadi ce khatibul bagdadi rubutun khatibul bagdadi ne wannan na hannun shi wanda ya sauyi Abu Dawud da shi sunan Abi Dawud wannan ma kuma nuskha ce wancan bango ne wannan kuma rubutun ne na cikin littafin na khatibul bagdadi a cikin littafin Allah mashi rahama haka nan nuskha na manyan malamai wanda suka rubuci nan kuma nuskha ta al-Imam al-Munziri mai at-targhib wa tarhib ya kafu Abi Dawud da hannun shi ga rubutun shi na wanda ya makatutakin shi wanda ya rubuce shi sai akwai ta Ibn Hajar ma ina ga anan yawa tusturi wanda ya ce mishi wudu halshen ka in sambanta shi ma ga rubutun shi na wanda ya rubuci sunan Abi Dawud wannan kuma nuskha ce kadima wanda shi mai gidan ya rubuta abin shi da kanshi nuskha kadima ita ce aqdam wanda shi ya rubuta abin shi da kanshi kuma duk wanda ta zo ita ce tushen asalin wannan kasa da take da wannan saboda shi mai abin shi ya rubuta abin shi wannan kuma rubutun Hafiz Ibn Hajar shi gashi dan a hoto ne amma karantuwa yake wanda ya rubuci sunan Abi Dawud ya sauye shi kamar yadda muka sani magabatan mu Allah musu rahama an kabu kowa zuwa ne zai ya sauya ya rubuta ba wai ka je ka so a kasuwa bane yadda mu muna ganin gashi sai wa a kasuwa ne amma muke ga ɗan kudin da basu kai suka kawo yanzu wannan ka je ka ce a ce sunan Abi Dawud din nan kamar ya kai kamar wannan bai yi da kai ma Bukhari ka dan buga shi nan dai wajen ɗan uwa to a ce sauye shi zaka yi da hannunka gami ka ba da jika biyar ka je a so maka na mujallar din nan guda amma su magabatan mu abin da yasa kenan muke zaburar da kanmu irin wannan littattafai ɗan uwa kada mu yi kwabaran sayan littafi matukar littafi an ce za a karanta shi ko kuma ka tanade shi ma in kana da halin amma balle wanda aka ce ana karanta shi dole ne tilas ne daruri ne dan saboda amfanin abin kuma mutun ya sa shi cikin cewa wajibi ne rayuwar shi dole babu ba a yin yaki ba makami dukkan wanda yace zai nemi ilimi to ya san tabbas sayar da tattafai ya kama shi dole ne dole ne kenan shi yasa muka dan ba da lokacin saboda wanda ba su da shi su samu kuma sunan darimi shi kowa yake muka sa shi muqaddima ce insha Allah ta'ala zan mi abin da yasa tsarin da zan mi ralli tunin idan muka taho zan mi sunan bayan sahihul bukhari sai mi sunan abi daud ba rajuma kuma bayan sahihul bukhari sai mi sunan darimi kenan shi kuma sunan darimi yake niyan muqaddima ce muqaddimar darimi ta kumshi hadisi kamar 600 da wani abu a wata nuskan ma hadisi 700 sun kai 702 don muqaddima ce mu karanta ran saboda muqaddima shi da shi da Ibn Majah muqaddimomin su sun yi muqaddima mai kyau wanda ta kumshi abubuwa na dalibin ilimi dole ne tilas ne kai ta darimi musulmi ma za a ce wajibi ne a rayuwar shi ya san su wajibi ne muqaddima sunan darimi musulmi a rayuwar shi a ce ya karance shi zan muhara mu gani Allah mushi rahama kuma wanda yake bukata dan saboda abu ne ya zo ga sunna abi ga wasu da tattafai ga wasu wanda gabe da dama yana iya daukan daga farkon littafin zuwa karshen muqaddima yayi taswirin shi kahin muakkat wa kahin ya samu littafin ba wai ya wadace da shi ba muakkat kahin ya samu littafin na muqaddima ba a cikin littafin take a cikin muqaddima ce ba wai muqaddima ba ta bayani irin wannan a muqaddima yayi kitabu na halin annabi sallallahu alaihi wasallam kahin annabi ta bayani dai nasira da bayani akan ilimi da bayani akan kaza a cikin muqaddim babun fi kaza muqaddima ma hadisi ne babu magana shi ba magana bace hadisi ne babu bisa kan kaza ya zubo hadisi to tana da inganci shi yasa sanin kowanne miza kowanne ta cikin kutubu sita kasancewa wannan littafin a cikin shi ga abin da yake da wanda babu cikin wasu babu kuma wannan shi ma ga abin da yake da wanda wasu basu da shi shi yake ba mutun ilimi mai yawa ilimi mai albarka kuma yasan muka karanci wannan muqaddimar ta sunan darimi abin da ya gaba da kitabu tahara sunan abi daud ya wadatar haka ne shi ma tirmizi haka ne shi ma al-imam an-nasa'i duk da abin da suka kara kawai asalin su cikin littafin malamin nasu ya wadatar shine al-imam abu daud rahimahullahu ta'ala yana wannan abin da nake shaji akan muqaddami qabru akan sayan littafi shine jarin ni a rayuwata sayan littafi ina sa shi wajibi tilas kamar yadda cin abinci ya zamana dole yadda cin abinci ya zamana tilas to haka nan sayan littafi ya zamana dole babu zancen cewa ko wannan lokacin bana saya ba ko lokacin kullun akwai su hakka mutawaka kare su to kuma kullun ka tanade su shi zai tara ma mutun ilimi mai yawa mai albarka kuna ku wannan ɗan kanana ne ma mu yanzu da tattauna za a ce jika 100 kaza jika 100 kaza ga su a taudin nan gurin da yi bayanin shi zaka jika 300 za a kama ni shi to kenan me yake sawa sanin kimar abun kuma babu wani takaici da zakai banna ma jin cewa wani dole ne ko kadara ta yin sai da in sai shi in sai littafi me yasa ita ta zo wata rana shi kuma wannan abu ne kuma inda dadin abu yake sayan littafi ba asara bace kamar ka sa akan ka cewa sarka ce kamma Allah Allah ne ka doka ka ba ma kuma ya dau alƙawalin cewa zai baka an fiq ibnu adam unfiq alaik ba kamar riga bace wanda ka sa ciccirewa zai ta tsuha ta sai a banza littafi Allah kabba kuma zai maida maka a duniya kuma gobe ladan zai baka bayan karatun da ka samu a ciki ha gobe baka ladan cewa kai sarka cikin addinin shi kamar ka dauka ne ka ce ga wannan a gina masallaci to haka nan littafi yake kakkai dibin cewa ni ne zan yi karatu da shi daidai yake da sayan riga ko wando ko gilashi ba dai bane shi in ka saya kai sadaka addinin Allah ka taimaka ma kuma ladan Allah zai baka kuma ya limka maka abin da ka bada kenan insha Allah ralli tunin zan muhara da sunan abi daud da hadisan mun rarrage a cikin abin da muke son fada cikin muqaddima duk da kai saura amma shi ma irin na sahihul bukhari zan mi mu dau wani minti kadan wanda zan mi al-muqaddima ko 10 haka ko 5 ko makamancin haka tunda abin da ya saura kadan shi kuma sunan darimi bai da wata muqaddima mai yawa kawai tarjuma shi tarihin shi da manhajin shi a takaice bai wuce a zama al-muqaddima bi ma mu kare shi da fara hadisan nashi abinda muka wada daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Thank you.